بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يمتن أصبر شاتايا غواتر ربيع الأول هجر منزل الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الشكرة دبو دايا دقريه دا أربعين دا دايا ديدي دا ترى غواتر نوفمبر شكرة ميلادية تدبو بيدا قوم الشاترة وانا شيني كتبنا ربيع دا تلاتين دا دايا شكين جيرنجير كسوسو انكراتين دا تافن زاد المعادي في هذه خير العباد ولفر الإمام المحدث المفسر الفقيه أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي وند أكفسني لسنة ابن القيم الجوزية شيخ الإسلام رحمه الله لتافن زاد المعادي موسوعة لنتاريه منظم الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كومي دروان كني دنگني تفرك معيكي نتار الرأيوسة ليد يقول أنا دم معاملسة malamai suna jinjina ma Ibn Qayyim al-Jawziya akan wannan aiki, musamman lura da cewa ya rubuta asal littafin a halin tafiya inda yake kasar Makka don aikin haji. Allah ubangiji ya saka mishi alkhairi. Idan ba manta ba, muna ta bibiyan Ibn Qayyim al-Jawziya inda yake ta mana dabdala akan tarihin yakin Badar, yaki na farko tsakanin al'ummar musulmai, annabi da sahabbai salawatullahi wa salamuhu alayhi wa radiyallahu anhum, da kuma ɗayan ɓangaren na al'ummar kafirai, kafiran Makka Qurayshawa, inda Allah ya ba musulmai nasara. Mun kai ƙarshen ko kusa da ƙarshen wannan tarihi, amma za mu ɗan tsaya kaɗan kamar da muka yi alƙawari, mu tattauna batutuwa kaɗan haka game da shuhada ko kuma albadariyun. Su wane ne albadariyun da kuma mecece falalar da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta kawo game da su. Zami magana farko tukunna daga cikin littafin Sahihul Bukhari kamar da muka ambata a baya akan falalar wanda ya shaida Badar, sawa'un ya dawo da rayuwarsa ko ko ya rasu shahidi a wajen. Al-Imam al-Bukhari a cikin Kitabul Ghazawat, a cikin littafinsa, a cikin lambar babi na tara, da ya ce babu fadli man shahida Badra, babin da ke bayani akan falalar wanda ya shaida, wanda ya je yakin Badar. Daga lambar hadisi na 3982, al-Imam Abu Abdullah al-Bukhari yace haddathani Abdullah ibn Muhammad qala haddathana Muawiyah ibn Amr qala haddathana Abu Ishaq an Humayd qala sami'tu Anas radiyallahu anhu yaqulu usiba Harithatu yawm Badr وهو غلام فجاءت أمه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت يا رسول الله قد عرفت منزلة حارثة مني فإن يكن في الجنة أصبر وأهتسب وإن تكن أخرى ترى ما أصنع فقال ويحك أو غلبت أو جنة واحدة هي إنها جنان كثيرة wa innahu fi jannatil firdaus. Al-Imam Abu Abdullah al-Bukhari yace haddathani Abdullah ibn Muhammad, malam Abdullah dan Muhammad Abu Ja'far al-Musnadi kenan shine wannan malamin Arab, malamin su Bukhari ne da su Imam Tirmidhi, wanda ya rasu shekara ta 229 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Babban malami ne cikin malaman Bukhari, banda shi Al-Imam al-Bukhari na da wasu malamai masu irin wannan sunan Abdullah bin Muhammad ibn Asma al-Dhaba'i, akwai shi shima wannan wanda sa'a yake ga wancan din. Shi kuma rasuwarsa shekara ta 231 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama. Shi ya karanta da Al-Imam al-Bukhari da Muslim da Abu Dawud da Nasa'i. Akwai kuma Abdullah ibn Muhammad ibn Abil Aswad, wanda shi kuma mutumin garin Basra ne, shi kuma rasuwarsa shekara ta 223 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama. Al-Imam al-Bukhari da Abu Dawuda da Tirmidhi duka daliban sa akwai wasu wadanda ba wadannan ba amma wadannan sune shahararrun malaman Bukhari wadanda ake kiran su da suna Abdullah ibn Muhammad amma wannan nan kamar yadda muka ambata shine Abu Ja'far al-Musnadi ana ce mishi al-Musnadi ne kamar yadda Zahabi ya ambata a cikin Sirr al-Alamin Nubala saboda shi a lokacin da ake koyan karatu a dalibta shi ba ruwan shi da hadisi marasa isnadoji cikakku ba ruwan shi da mursali ba ruwan shi da wani mu'udari yana neman hadisi ne masu isnadoji cikakku musnadai da aka suke ce mishi al-musnadi shi kuma malamin sa a wannan riwaya shine malam Muawiya ibn Amr ibn al-Muhallab kenan ibn al-Muhallab ibn Amr jikan al-Muhallab wanda malamin Bukhari ne shi ma kai tsaye Bukhari na riwaya kai tsaye daga gare shi kuma yana yi bilwasita kamar yadda muka gani anan ko dai ta hanyar Abdullahi dan Muhammad ko kuma ta hanyar Muhammad ibn Abdurrahim yana yin riwaya ta wannan wajen ko kuma ta hanyar Ahmad ibn Abi Raja duk wannan malaman Bukhari ne wanda yake yin riwaya daga gare su zuwa ga Muawiya dan Amr wata rana kuma yayi riwaya daga Muawiya dan Amr din kai tsaye Muawiya bayan kasancewar shi malami ya kasance soja ne kuma jari ne yaro shekara ta 224 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma shi ya daga cikin rijalul jama'a shi kuma yace daga malamin shi Abu Ishaqa wato al-Fazari kenan Abu Ishaq Ibrahim ibn Muhammad al-Fazari wanda malami ne sananne cikin manyan malaman atba'ut tabi'ina rasuwar sa shekara ta 186 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya daga cikin rijalul jama'a shi ma daga Humayd ibn Abi Humayd wanda aka san da suna Humayd al-Tawi malam Humayd dogo duk da yake ba dogon bane ana dai mishi kaman wato mu'akasa ne babban dalibi a makarantar Anas dan Malik ana cewa sunan baban shi ko dai Tayr ko Tayrawi ko sunaye makamanta haka to da sabani ya yawa kawai sai aka fi sanin shi da suna Humayd ibn Abi Humayd wanda kamar yadda aka sani a tarihin sa ya rasu ne wa huwa qa'imun yusalli yana cikin sallah ran shi ya fita Allah ya gafarta masa a shekara ta 142 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama shi kuma yace daga malamin sa Anas dan Malik wannan malami daga cikin sahabbai kuma yaron gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Anas dan Malik Allah ya kara masa da yake cewa usiba yaqulu usiba harithatu yawm badr haritha ibn suraqa ibn al harith ɗaya daga cikin sahabbai matasa mutanen garin Madina baban shi ma sahabi ne suraqa ibn al harith shi kuma ya rusu yayi shahada ne a Hunain shi wannan haritha yana daga cikin shuhada ubadrin kuma shahidai wanda suka rusu a wajen yaki su da ya rusu faja'at wa huwa gulamun yana yaro matashi wato mai kananan shekaru faja'at ummuhu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallama uwarsa itace ar-rubayyah bintun nadar ar-rubayyah bintun nadar wadda sahabiya ce sananniya kanwar mahaifin Anas ce dan Malik amma take ga Anas dan Malik radiyallahu anhu sahabiya ce daga cikin sahabbai mata mutanen Madina sanannu ta ga gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa qalat tace ya rasulullah ya manzon Allah kada arafta manzilata harithata minni ka san matsayin haritha dana ne wanda nake kauna yake kula da ni yake ainihin daukan dawainiya ta fa in yakun fil janna asbar ka ga mu idan dan aljanna ne ya samu aljanna to sai in yi hakuri wa ahtasib nemi ladan hakuri na a wurin Allah wa in takul ukhra idan ko daya ce tarama aslan to zaka ga irin abin da zan dinga yi a wata riwaya tace wato zaka ga irin addu'ar da zan dinga yi ina neman Allah ya gafarta mishi fa qala sai annabi ya ce wai haki ka ji ki da surutu da Allah wani irin zance ne wannan hiki awa habilti ko awa hubilti di yago da wannan abin nan ice ko kin yi wabin sa ne kina tsammanin kin yi asarar sa ne baki asarar sa ba awa jannatun wahida wai cewa kike ma aljanna kwaya daya hiya inna hiya hiya inna hajinan innaha jinanun katiratun, yace annabi yace mata wallahi aljannatu kuni da yawa za a bashi, wa innahu fi jannatil firdaus, yanzu haka annabi yace mata yanzu haka da muke magana yana cikin aljannatul firdaus. Kaga wannan hadisin asalin muhallin shahid yana nuni zuwa ga samun aljanna ga waɗanda suka mutu cikin musulmai a yakin Badar. Baya ga fa'idar da yake nunawa, ta farko shine wato saye a wajen zance idan ya shafi wani mummuna abu, da ta ce aljanna sai ta faɗa ƙarara, da ta zo kan wuta sai ta ce in takunil ukhra, idan kuma ɗaya ce ba ta ce wa in takun jahannama ba. To yana da kyau mutum ya dinga saye abu mara daɗi, ba a so ana furta shi. Sannan da yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mata bayani, ya hawwana mata abu, yana daga cikin wato yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kware wajen bayar da amsa akan tambayoyin da aka masa, ya nuna maka abun ma ya wuce da kake tsammani wajen daɗin sa da falalarsa. Almuhimu dai wannan hadisi ya zo ya wakilci bangaren waɗanda suka yi shahada a wurin yakin Badar. To sauran fa waɗanda suka saura ba su mutu ba, da aka sai Bukhari ya kawo hadisi su kuma akan su. Shine hadisi na gaba da yake cewa haddathani Ishaq ibn Ibrahim قال اخبرنا عبد الله بن ادريس قال سمعت حسين بن عبد الرحمن عن سعد بن عبيده عن ابي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال مال البخاري يتي حدثني اسحاق ابن ابراهيم مال اسحاق بن ابراهيم شنو ابن راويه الحنظلي باب مالمي دين رحمه الله داي daga cikin manyan manyan gwarazan malaman musulunci wanda an haife shi kamar yadda Bukhari ya kawo bin nan Az-Zahabi ya kawo a cikin Sirrul Alamin Nubala. An haifi Ishaq dan Rawiya ne a shekara ta 161 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya rasu shekara ta 238 bayan hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam. Malami ne sananne daga cikin manyan manyan malaman musulunci, daga cikin manyan masana na hadisi da fiqhu, bai da wani bayani da yake jira sai an yi masa. Ishaq ibn Ibrahim ibn Yazid al-Qurashi babban malami da bayan wannan Ishaq ibn Ibrahim akwai kuma Ishaq ibn Yazid al-Qurashi wanda shi ma malamin Bukhari ne. Ishaq ibn Ibrahim ibn Yazid al-Qurashi wannan mutumin garin Makka ne, ya da hadisi a cikin Bukhari da sunan ta Abu Dawud da Nasa'i, shi ma malamin Bukhari ne. Akwai kuma Ishaq ibn Ibrahim ibn Nadar al-Bukhari, mutumin garinsu ne wannan, mutumin garinsu Bukhari ne, shi ma duka waɗannan malamai Imam al-Bukhari ne. Amma wannan dai shine Ishaq dan Rawiya, wato Ishaq ibn Ibrahim ibn Makhlad al-Hanzali al-Marwazi, sananna malamin nan abokin malam al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu wa rahimallahu Imam al-Imam Ahmad. To wannan malamin Ishaq yace daga malaminsa Abdullahi ibn Idris, Abdullahi ibn Idris ibn Yazid, shi kuma yace samitu Husaina bin Abdurrahman, Husain dan Abdurrahman As-Sulami Abu Huzail Al-Kufi, malamin al-jama'a gaba daya, rasuwarsa shekara ta 136 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Shi ma yana da samiyyu dinsa mai irin sunansa shine Husain ibn Abdurrahman Al-Ashhal, wanda shi Bukhari ta hadisi shi a cikin Sahih, sai dai Abu Dawud da Nasa'i, wanda ya rusu shekara ta 126 kamar shekaru 10 kafin rasuwar shi wannan din. To wannan shi kuma yace daga malam Sa'ad ibn Ubaida Abu Hamza, shi ma mutumin Kufa ne, As-Sulami, shi kuma daga babban tabi'i cikin waliyai shine Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah, shi kuma yace daga Sayyidina Ali ibn Abi Talib, Allah ubangiji ya kara masa yadda, Sayyidina Ali radiyallahu anhu yace ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah ya aike ni wa Aba Marthadin da Abu Marthadin al-Ghanawi wa Zubaira da Az-Zubair ibn al-Awwam radiyallahu anhu an Abi Marthad wa kulluna farisun, dukkaninmu akan abin hawa doki. Qala annabi yace da mu in taliqu, ku tashi ku tafi, hatta ta'tu rawdatan rawdatan khakhin, har ku zo wani wuri da ake cewa rawdatu khakin, wani wata fadama ce ta wani wuri da ake cewa shi khak, fa inna bi hamra'atan min al-mushrikin, akwai wata mata daga cikin kafirai, ma'aha kitabun, tare da ita akwai wani wasiƙa, wata wasiƙa min Hatib ibn Abi Balta'a, wanda sahabi Hatib ibn Abi Balta'a ya rubuta wannan saƙo ilal mushrikina, zuwa kafiran Makka. Fa adraknaha, Ali ya ce muka je muka riske ta, tasiru ala ba'irin laha, tana tafiya akan dokinta, haifu kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, muka riske ta a daidai inda annabi ya fara. Haka sanin annabi yake fadan magana bata ma kai wajen ba ke, amma manzo Allah sallallahu alaihi Allah ya mishi wahayi ya gaya mishi daidai inda za su riske ta. Suka riske ta a wajen, sai suka ce mata fa kulna, sai muka ce mata alkitabu, za ya kanta shi haka alkitabu ko alkitaba, haka ce alkitaba, sai da ma maf'ul bihi ne li khabarin mahzuf, inda fa'ilun mahzuf taqdiruhu hatil kitaba, hatil kitaba ba malittafin, in kace kuma alkitabu sai da ma mubtada ne muakhar na khabari da aka goge shi ne, ma'anar shi aina alkitabu, kuma gani ina littafin yake, ai alkitabu aina huwa. To za ka yi karantawa da dukkan da irabun. Faqalat, ta ce ma ma'ana kitabu, ba mu da wani littafi, ta yi ƙarya. Fa'anakhnaha faltamasna falam nara kitaban, Aliyu ya ce muka kewaye ta, muka cake, muka caccaje, ba mu ga wasiƙa ba. Faƙulna ma kadhaba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, muka ce wallahi annabi ba zai ƙarya ba. Da tukhrijanna alkitaba, sai kin fiddo da littafin nan, an duba duka kayayyakin ta ba a gani ba. Au lanujarridannaki, ko kuma za mu miki tumbir, za mu miki tsirara, ko kuma ana fasara da lujarridannaki, ai da lujarriki, za mu jaki a ƙasa har cikin Madina. Falamma ra'atil jidda, da ta ga cewa da gaske suke yi, ahwat ila hujzatiha wa hiya muhtajizatun bikisa, sai ta sa hannu a cikin kunshin abin nan kitsanta, wanda da ta rufe shi da wani bargo, bayan ta yi kitsan kuma ta rufe shi da wani mayafi. Aga Larabawa ne suna da gashi da yawa, ana iya ɓoye abu a cikin kitso. Fa akhrajatu, ita fitar da shi, da an canza, an ce an cikin zakata, an yi cikin buɗin dokin ta da ko ina babu, sai ta fito da littafin da takarda. Fantalaqna biha ila rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama, sai muka tafi da ita izuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Fa qala Umar, ya rasulullah kad khana Allah wa rasuluhu wal mu'minina, sai Umar ya ce ya manzon Allah, wannan mutumin Hatib dan Abi Balta ya ha insha Allah ya ci amanar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya ci amanar mu'minai. Fa da'ani fala adrib unuqahu, ka banni kawai in kashe shi. Fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama, sai manzon Allah ya ce ma hamalaka ala ma sana'at, me yasa kai mana haka ya Hatib? Qala Hatib, sai Hatib ya ce wallahi ma bi Allah akuna mu'minan billahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, yace na rantsa da Allah ban yi wannan wai dan ba da imani ba. Yace aradtu an yakuna li indal qaumi yadun yadfa'u Allahu biha an ahli wa mali, yace nayi tunanin ne ya zama nayi wa mutanen wani abin kirki wanda hakan zai sa Allah ya kare mun iyalaina da dukiyana da suke garin Makka, idan an kai musu farmaki za a ana shirin za a kai musu farmaki. Sai ya gaya musu wannan labarin, da tunanin in ya musu wannan alherin su ma su killace mishi ɗan uwansa, iyalansa da ke Makka da dukiyarsa. Walaysa ahadun min ashabika illa lahu hunaka min ashirati, duk sauran sahabbai kowa da ka gani yana da danginsa a can. Man yadfa'u Allahu bihi an ahlihi wa malihi, wanda Allah zai amfani da su ya tada mai dukiyarsa da iyalansa. Malam ya ci gaba da cewa fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sadaqa, sai annabi ya ce gaskiya ya faɗa, wannan uzurin nashi gaskiya ne. Wala taqulu lahu illa khaira, annabi ya ce kar ku faɗi komai akan Hatib sai alheri. Fa qala Umar, sai Umar ya ce innahu qad khana Allah wa rasuluhu wal mu'minina fada'ani fal adriba unuqahu. Umar ya kara cewa ya manzo Allah ya fa yi ha'inci, ya tona asirin Allah da asirin manzon Allah da asirin mu'minai ka bari ku a sare wuyansa fa qala sai annabi yace alaysa min ahli badr kai baka san ya je badar ba fa qala annabi yace la allah tala'a ila ahli badr fa qala a'malu ma shi'tu ai Allah ya riga ya leka zakatan badariyawa yace ku aikata duk abinda kuka ga dama faqad wajabat lakumul janna aljanna ta tabbata gare ku aw faqad ghafartu lakum ko kuma Allah yace na gafarta muku fadama'at aina umar wa qala Allah wa rasuluhu ala sai Umar idan sai fara zubda hawaye yana cewa Allah da manzo sun fi kowa ilimi wannan hadisin kaga shi kuma wakiltan waɗanda suke raye ta fuskar manzo Allah sai su zama yace duk abin da suka yi Allah ya gafarta musu Allah ya ba su aljanna su ba amma baya ga wannan akwai fiqhu zankama a cikin wannan kissa da malamai suka fitar wanda zamu ji wasu su daga al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar a cikin Fathul Bari amma kafin mu je da nisa na farko wannan yana nuni da gaskiya abinda hadisin ke nunawa yana nuni zuwa ga ainihin wato yadda dan adam yake ta'allake da zuriyarsa da dukiyarsa wanda duk abinda yake yi zai iya samun shakil saboda ya kara dukiyarsa ko iyalinsa haka ana iya ba mutum uzuri akan wannan abu sannan yana nuni kuma zuwa ga yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake da saukin mu'amala ta fuskar jibin nauyin abin da hadibu yayi amma annabi ce mishi kawai yayi ma hamalaka ala ma sana'at me yasa kai mana haka babu irin kausasawa da gaunin magana akai jibi irin gravity din abin da yayi treason ne cin amana ne annabi bai kautar da abin daga cin amana ba amma yace ma hamalaka ala ma sana'at kaman wani abu wanda yake mai sauki ko wata matsala wadda ba mai nauyi ba yace me yasa kai mana haka kawai haka ya ce mishi bai fara da ce mishi kai dama batacce ne zindiki dama munafiki ne bai ce mishi wannan muna daga cikin tarbiyya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar aikace wajen mu'amalantan kurakurai musamman ga mutanen da suke da falala a cikin al'umma sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace wala taqulu lahu illa khaira yayi wasu su cewa kada a faɗi komai sai mai kyau sannan kalli yadda Umar yayi magana ya ƙara maimaitawa radiyallahu anhu saboda shi kuma ya gamsu yana ganin cewa wannan abun ba daidai bane to Umar dan Khattab yana da mawaqif irin waɗannan radiyallahu anhu waɗanda yake ja da wata magana ko wani tunani ko wani ra'ayi ko fatawa da annabi ya bayar akan Abdullahi akan Ubay dan Salul akan sulhu Hudaybiya da irin nan a wajen sulhu Hudaybiya kam har ma sai da yaje cewa Sayyidina Abubakar ka ji abinda annabi yake faɗa kuwa anya ba za a je ai mishi nasiha ba kuwa misali ko a je an karar da shi wannan hukuncin bani ina ganin kuskure ne Sayyidina Abubakar ya faɗa mishi irin magana da annabi ya faɗa yace kai aka aiko ko shi to shi aka gishi to ka bar shi da abin da yake Allah yana san abin da yake to Umar shi ne daga baya yake cewa na dinga mamakin irin jur'ar da ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa fa'altu lahal fa amiltu lahal a'mala na dosa yin wasu ayyuka ya zo a cikin riwaya Isma'ili a cikin musakhraj yace sai da ya yanta wuya shida da niyyar cewa kafara ga wannan musu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya ta'azumi yana sadaka yana istighfari yana nadama saboda abin da ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kai wa masu albarka na san mutane daga cikin mu da ake ci ma ahlus sunna ko ustazai wasu suna daukan wannan abin da Umar ya a matsayin dalili akan yima shugabanni karan tsaye idan sun yanke hukunci ba hujja bane Umar shi ma yana dama babu hujja a cikin shi jama'a annabi ya bar shi ne saboda dabi'a ce annabi ya san irin dabi'arsa to idan kai kana jagoranci a matsayin ka na shugaba ko wani jagora ko wane ne ka karanci dabi'ar mutane kowa idan yayi abin da dama dabi'arsa ana tunanin yayi haka to ka bar shi akan dabi'ar randa Umar yayi abin da ya saba wa dabi'arsa annabi yana mishi magana Umar zahidi ne duniya bata dame shi ba amma randa ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallama me zai hana ka roki Allah kai ma ya yassare maka duniya fadaka ta zama abin ban mamaki da fada labari din ta Kisra da Kaisar sai annabi ya ce mishi aw fi hadha anta ibn al-khattab so da yanzu muka da saba wa dabi'a shi da annabi ya sani kuma mun gani a yace kai ma yanzu wannan tanin kake dan uwar bai da tunani irin na ƴan amora duniya. So dan me yanzu zai yi wannan? So in kana jagora ko kana shugabancin mutane kai ko malamin islamiya ne kai, yana da kyau ka karanta psychology ɗaliban da kake karantar da su. Kowa a san da yayi abin da dama ɗabi'ar sani, to yana da kyau a bashi uzuri akan wannan ɗabi'ar, ma'ana saurin fushi ko saurin kuka ko saurin yadda da abu ko abin nan haƙuri. To idan ya saba wannan abin da aka sani game da shi, shine za a fara question ko dai akwai wani deviation da ya faru da shi. Wallahu ta'ala al-Imam al-Hafiz ibn Hajar rahimahullah yayi ma wannan hadisi sharhi sosai, duk da yake ba annan cikin wannan babin ya mai sharhi, ba a babin fadlu man shahidar Badr ya mishi ba. Ibn Hajar ya tsawaita sharhin ne, duk inda hadisin yau sai ya ce zan yi sharhin shi a gaba insha Allah, sai da ya je can abin nan babu ma ja'a fi ta'wili, abin da ya zo game da ta'wili ko kuma game da al-mu'awwilin, ya ake yin mu'amalantan wanda suka yi ta'wili, ishara zuwa ga abin da Umar ya yi na cewa munafiki ne, Umar ya yi ta'wili, ko kuma shi abin da Hadibun ya yi na fassara cewa abin da ya yi ba cin amanar musulunci ba ne. A nan ne ya kawo fawaid daga cikin hadisin, za mu ji wasu daga cikinsu. Ya ce wannan hadisi daga cikin fa'idojin shi akwai cewa annal mu'mina walau balaga bisalahi an yuqta lahu bil janna la yu'samu min al wuqu'i fi dhanbi, musulmi mu'mini koda imanin shi ya kai a ce dan aljanna ne yanke, wannan bai mai da shi ma'asumi wanda baya kuskure ba. Kaga dai Hatibu musulmi ne, sahabi ne, mu'mini ne, dan aljanna ne, amma ji kuskuren da yi ya auka wannan babban zunubi. Yace ina karanta usul akala mai kawai, wa fi ta'aqqubun ala man ta'awwala anna al murada bi qawlihi i'malu ma shi'tum annahum hufidhu min al wuqu'i fi shay'in min adh-dhunubi. Akwai wanda suka ce fadin manzala da yake cewa ku je ku aikata abin da kuka dawa, na nufin Allah ba zai ba su damar su zunubi ba, cewa ba za su tafi ba su zunubi ba. To kaga wannan yana nuni zuwa ga ba haka bane, ganga shi sun yi zunubi. Sannan wafi raddu ala man kaffara al muslima bi irtikabi dhanb, akwai mai da martani ga wanda yake kafirta musulmi dan zunubi, domin Hatibu yayi zunubin nan amma manzala bai da kafirta shi ba. Wafihi anna man waqa'a minhu al khata la yanbaghi lahu an yujhidahu, yana nuni kuma izuwa ga cewa wanda ya kuskure bai dace ba kai musu kuskurenka, ya fi ma sauki bal ya atarifu ka yadda ka yi kuskure, wa ya atadhiru ka nemi hanzari li Allah ya jima'a baina dhanbai, kar ka hada laifuka guda biyu, laifin yin kuskuren da laifin rashin karban kuskurenka. Kaga da yayi da cewa gaskiya ne nayi laifi amma ni ba da wannan niyyar nayi ba, kaga yayi da kuskurensa sannan ya nemi hanzari. Wa fihi jawazu tashdid ala istikhlas al haqqi, yana nuna halaccin idan ana neman wata gaskiya a gun wani mai laifi a tsananta mishi, wa tahdid ko a mishi barazana, irin yadda sayyidina Ali suka wannan matar barazana cewa za mu miki kaza, yana nuna halaccin haka. Wa fihi hadku sitr al jasus, da halaccin cewa wanda ya goye leƙen asiri to bai da wata alfarma, bai da wani mutunci, za a iya tona asirinsa, za a iya bayyana abin da yayi, za a iya shiga cikin alfarmarsa, kamar yadda aka yi faru da shi Hatib ibn Abi Balta da ita waccan mata din. Sannan akwai maganganu da yawa akan wannan game da ta'aziri da hukuncinsa da bambancin mazhabobi, wanda wata magana ce mai zaman kanta, za mu yi ta gaba insha Allah. Sannan wa fihi al'afu an zallati dhawil hayya, wannan yana nuni izuwa ga yin ahuwa ga zaniya, in ta samu mutumin da yake da kwarjini a cikin mutane, in yi wata zaniya ana yana da kyau a yafe mishi, a kauda kai a tuna alherinsa. Amma idan abin bai taɓa wani haƙƙi na wani bil adama ba, ko wani haƙƙi na haddi da Allah ya yanke kamar shan giya ko zina ko makamantansu, don yi wani abu wanda yake ganin ba haka ya kamata yi ba, to a kauda kai shi ya fi dacewa. Wa fihi min alamin nubuwati, daga cikin alam wato tambarin annabtan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gaskata annabtarsa akwai abu da yawa ce na farko akwai ittila'u Allahu nabiyahu inda Allah ya nuna wa annabi wannan labari ala qissati hatib ma al mar'a dai da annabi ya iya tantance musu cewa guri kaza za a same ta kuma aka ji aga abin yadda annabi fara wannan ya daga cikin alamun nubuwa tashi shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan wa fihi isharatul kabir على الإيمان بما يظهر له من الرأي الآئد نفعة آئد نفعه على المسلمين هل السن كيدا كيك مبي كالاني إذن كغوانا عبد زي أمفان مسلمي كغيا وشغوان مسلمان جواغ أبن ديكا ماتاي عمر يدي يبا أنب شاورا إذا أنب بيك شاورا سب تكمينا أن هل السن انكبار شاورا أمبتي بكاء لوكا أما دي كركة بلا كبير با عمر أن خطاب ديكا شاورا ya kamata ya faɗi abu kaza amma ba amfani ga kansa ba amfanin musulmai sai ya ambaci shawara nan ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa fihi jawaz wa fihi jawazul afwi anil asi da kuma halaccin yiwa wanda ya sako ahuwa a yafe masa musulmai su hakura kar su ci gaba da ganin shi da wannan laifin idan dai ya nuna tubarsa wa fihi anil asi la hurmata lahu sannan yana nuni zuwa ga wanda ya sako bai da hurma bai da wata alfarma za a yi cin zarafinsa za a yi faɗan magana a kansa kaga annabi bai ce maganar da Umar ya faɗa a kan shi ba daidai ba ce sai dai ya ce a'a yana da wani hanzari da wata alfarma da za ta sa a kau da kai daga wani laifin nasa ya ce haka wa fihi ta'addubu Umar wa annahu la yambagi iqamatul haddi wa ta'adib bi hadratil imami illa ba'da isti'zani wannan hadisi nan da ladabin da Umar yake da shi ta fuskar da bai dauki mataki ba sai da ya nemi izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hukuncin jasus da gaske kisa dan leken asiri ba musulunci ba a kowace al'umma ana iya kashe shi wanda bai muku leken asiri ko daga cikin ku ko daga cikin su za ku iya kashe shi idan limamin ku ya ga cancanta haka to amma Umar ya dacewa a kashe amma bai yi take bai kawai ya sare shi ba sai ne mai izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana jira annabi ya bada izini zaka ba a yanke hukunci ko mun yadda ake ganin laifin karara a ce a dauki hukunci mutum dauki hukunci hannunsa ya saba wa shari'ar musulunci wato irin abin da mutane suke yi dan an kan wanda wani laifi a ce bari a mai hukunci barawan mashin a ce ko bari a cika dukan shi ko a kona shi an kama wanda kwartanci a ce ko bari a ci gaba da dukan shi ko a kashe shi ko an kama wanda satan yara a ce bari a kashe shi duk irin wannan da ake da sunan jungle justice jama'a ba daidai bane dole a faɗi gaskiya jama'a kuma dacinta na san mutane da dama ba su sanar faɗa wannan magana amma ba zai yi a canza ta gaba daidai ba wanda kuma duk ya auka wa jinin wani ta irin haka to ya san laifin da yayi in bai fina shi mai laifin ba to bai gana shi idan wani ya zo satan mashin ai da aka da mutane da satan mashin din nan kowa na jin haushi ko an sata nashi ko an sata na dan uwan shi ko na wata mata baban shi take raba mashin ɗin a taba su sace mata da sauransu dai haka idan ka yana da wani damuwa akan barayin mashin sai wata ne sai wani dubun shi ta cika ko sai a ce a kaddama mushi ai mushi ai lancin din sa a jijji masa raunuka da karke wani ya taka shi da mota ko a danna mushi taya a kona shi duk wanda ya musharaka cikin wannan jama'a suna abin da ya kisan kai kuma hukuncin kisan kai ya fi hukuncin sata da haka ba daidai bane kar ka yadda ka zama ka da hannu a cikin wannan abu kar ka yadda idan har an kama shi a kama shi a kai wa hukumar da abin yake karkashin ta idan ta yi hukunci ta hukumar ta tsira a wurin Allah idan ba ta yi ba ya rage tsakaninta da Allah kai Allah ba zai kama ka da wannan ba tunda ba kai Allah ya daurawa ba mu gane wannan jama'a mu dinga halarto da hankalinmu da tunaninmu a wurin wannan abubuwa abinda Allah ba kai ya daurawa ba ba zai tambaye ka game da shi daga ka tsaya iya abinda kake ganin shi Allah ya daura maka idan wanda yake shine hukumar sawa'un gwamna ne ciyaman ne shugaban yan sanda ne alkali ne kowa ne a haƙin doka wanda ya kamata ya hukunta bai hukunta ba to wannan shi ta shafa saura ko mu ci gaba da kiyaye duke mu muna addu'a Allah ya tsare mana amma mu ce bari mu canza tsari kawai mu ba 'yan banga izini ko kuma matasan anguwa su ta buge mutane suna ji musu raunuka suna kashe su ba tare da wani ba tare an tantance barawon ne ko ba barawo ba wani ta ka samu barawo wani ya zama ba a san shi bane kai a wajen wani ya zama ba haka abin yake ba za a tsaya jina bari ba inda kwanaki a Kaduna aka kashe wasu mutane aka kona su ana tunanin kidnappers saboda kidnappers sun matsawa mutane daga baya da bincike ya tsananta aka ga ashe ba ma kidnappers ba ashe kawai ɗan sako ne tunda ba a san su ba a wajen an gan su da mota an ga suna magana da wasu yara kawai wani mai hamasa kawai iwu ya ce kidnappers shikenan aka yi a tara da su aka kashe su aka kona motar da komai to yanzu wannan mai mutum zai gaya wa Allah jama'a to zaka jama'a ina wa kana nasiha da sauran ƴan uwacin mu zo muna da hankali a wajen musamman ɗaukan mataki wanda ya shafi zai taɓa mutunci ko rayuwa ko dukiyar wani mutum musulmi ka bari wanda Allah ya bashi wannan ikon na doka shi ya aiwatar ka bari kar ka take ka shiga cikin wannan jangulin su jama'a bai da alfanu to balantana kuma wanda ake wa ƴan siyasa wanda ko saboda ana jin haushin su an yi zaɓe ana tunanin sun murɗe ko muna ganin mu ba su ya kamata su ci ba kawai abu gari ana ƙona musu dukiyoyi ko ana ƙona musu motoci ko ana cin mutuncin iyalansu ko kuma ma wani har mota mai lamba irin ta garin su ya ƙona wannan duka bayi daga cikin tarbiyyar al'umma jama'a ta musulmai Allah ya tsare mu malam ya ci gaba da cewa malam ibnu hajirin yace wa fihi manqabatul li umara wa li ahli badar kullihim sannan akwai wato darajar umar a cikin wannan karatu da sauran mutanen badar darajar umar shine ta fuskar cewa duk da abinda umar ya faɗa manzo Allah sai sama bai annafa shi ba yace mana yace mishi kana lai mana shi ka cika zakewa ba saboda yana da karama a idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma ta yadda shi kuma ya hakura ya janye ra'ayinsa da ya gane cewa bai da gaskiya da kuma kuka da yayi to a wajen kuka ne aka ce shin kukan na murna ne cewa yana cikin ahlul badrin ya samu wannan falala sai ya zama kenan yana nuna mustahabbancin kuka dan murna koko kuka ne na nadama saboda katsalandan da yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai zama yana nuna halaccin kuka idan mutum yana nadama ta kowace fuska zai dauka ko sannan sai ya ce to wannan sa da gaskiyar fawaidu da malam ibnu hazirin ya fitar ba na so na tsawaita game da su sai mu je kan gaba ta gaba a cikin wannan karin taliki ita ce game da su wane ne suka je Badar daga cikin musulmai a dai wancan kitabu din na shi al-Imam al-Bukhari yayi babu da yace babu tasmiyatu man summiya min ahli Badar babin da ke bayani akan fadan sunayen waɗanda aka ambata cikin hadisai ingantattu aka ce sun je Badar Bukhari ya takaice ne akan hadisan da suka cika sharadin sa wanda a cikin su aka kira sunan wani aka ce dan Badar ne da su kare ya kawo bar mu ji waɗanda ya kawo yace fil jami'il ladhi wada'ahu Abu Abdullah ala hurufil mu'jam a cikin abinda shi baban Abdullah Bukhari kenan ya jeranta a cikin al-Jami'us Sahih na sunayen waɗanda suka je Badar ya jeranta su alphabetical order yace annabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya fara da manzon Allah tukunna kafin ya ambaci alphabetical order din manzon Allah Muhammadu dan Abdullah al-Hashimi salawatullahi wa salamuhu alayhi fil akhirati wal ula badari ne bayan kasancewa shi annabi manzo komandan wannan yakin sannan Iyas ibn al-Bukayr kaji sai fara da al-Hamza din bayan tabarruki da sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya ambata a farko sannan Bilal ibn Rabah maula Abi Bakr ibn Quraysh sannan Hamzatu dan Abdul Muttalib al-Hashimi kaga daga al-Hamza ba'un sai mai ha'un sai kuma Hatib ibn Abi Balta'a halifun li Quraysh sai Haritha ibn Rabi'i al-Ansari kutila yawm Badr wa huwa Haritha bin Suraka shine wancan da abuka ji hadisin sa ko kana fin nadharat ya daga cikin wanda aka ba su kiwon wato kula da kaya shi ba ma fil soja bane tunda yaro ne karami an sa su a cikin kula da sauran kayan al'umma ne sai kuma Khubayb bin Adi al-Ansari da Khunais ibn Huzafata al-Sahmi da Rifa'a bin Rafi'in al-Ansari da Rifa'a bin Abdul Munzir Abu Lubar bata al-Ansari sai kuma Az-Zubair bin al-Awwam al-Qurashi sai Zaid bin Salim sai Abu Talha al-Ansari Abu Zaid al-Ansari sai Sa'd bin Malik al-Zuhri sai Sa'd bin Khawla al-Qurashi sai Sa'id bin Zaid ibn Amr bin Nufayl al-Qurashi sai Sa'd ibn Hunayf al-Ansari sai Zuhair ibn Rafi' al-Ansari wa akhuhu da dan uwansa Abdullahi da sai kuma Abdullahi ibn Uthman sai Abu Bakr as-Siddiq al-Qurashi shine sai kuma Abdullahi ibn Mas'ud Abu Bakr as-Siddiq shine sannan sai Abdullahi dan Mas'ud al-Hudhali sai Utba ibn Mas'ud al-Hudhali sai Abdurrahman ibn Auf al-Dhuhri sai Ubaydah ibn al-Harith al-Qurashi yace sai kuma Ubaydah ibn Samit al-Ansari da Umar ibn al-Khattab al-Adawi da Usman ibn Affan al-Qurashi khallafahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ne yace zauna a gida alabnatihi ya kula masa da Essa matar Usman din mara lafiya wadaraba lahu bisahmi amma ya bashi irin abin da aka bayar na ganima ga kowa sai Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu sai Amr ibn Auf halifu bani Amir ibn Lu'ay radiyallahu anhu sai Uqbah ibn Amr al-Ansari sai Amir ibn Rabi'ah al-Anazi sai kuma Asim ibn Thabit al-Ansari sai Uwaymu bin Sa'id al-Ansari sai Itbar ibn Malik sai Qudama ibn Maz'un sai Qatada ibn Nu'man al-Ansari sai Mu'adh ibn Amr ibn al-Jumuh ibn al-Jumuh sai Mu'awwidh ibn Afra sai wa akhuhu da dan uwansa Mu'azun kenan sai kuma Malik ibn Rabi'a Abu Usayd al-Ansari sai Murara ibn Rabi' al-Ansari sai Ma'an ibn Adi al-Ansari sai Misbah ibn Usafa ibn Abdul Abbad ibn al-Muttalib wannan na gidan sayyidina Abubakar din nan ko ibn Abd Manaf sai Miqdad ibn Amr al-Kindi Halifu bani Zuhra sai Hilal ibn Umayyah al-Ansari radiyallahu anhu wadannan sune wanda ambatan su yazo a cikin hadisai da suka tabbata daga sahih bukhari to shi al-imamu az-zahabi a cikin littafin nashi mai suna tarikhul islam wanda aran nan mun kanta suna wanda suka shahada a badar sai yace asma'u man shahida badar a cikin al-magazi daga shafi na 122 yace jama'aha al-hafiz diyauddin muhammad ibn abdul wahid akwai al-imamu al-hafiz diyauddin Abu Abdullah Muhammad ibn Abu Abdullah Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Wahid al-Maqdisi wannan mutumin garin Dimashqa al-Maqdisi daga nan kuma Dimashqi wanda an haife shi ta 569 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu shekara ta 643 ɗaya daga cikin manyan malamai maqadisa din ƴan wannan usura ta manyan malamai mutanen salihiyya malamai ne da yawa a cikin usura to ya rubuta littafi fi juz'in kabirin ya rubuta wani juz'i babba na sunayensa kawai fa zakara man ujmi'a alaihi ya ambaci waɗanda aka yi ijma'i akan sun je badar wa man ukhtilifa fihi da wanda ake da sabani akan sun je ko ba su je ba min albadariyina daga cikin badariyawa warattabahum ala hurufil mu'jam ya jeranta sunayensu akan alif ba ta fa balaga adadahum 337 rajula adadin su ya kai 310 31 abu wa inna ma waqa'at hadhihi ziyada fi adadihim min jihati al-ikhtilaf fi ba'di abunda sai karasa kai da 31 abu saboda sabanin da aka yi wajen tabbatar da su wani sun je ko ba su je ba yace wa qad jaa fi fadlihim hadith sa'd ibn ubaida yace hadisi ya zo game da falalan su shine wannan da muka ji hadisin sa'd dan ubaida daga abu abdurrahman as-sulami daga ali dan abu talib qissar hadith ibn abi balta wanda bukhari da muslim sun ruwaito ta kamar yadda ainihin wato muka ji ta sai yace ya ci gaba da cewa وقال ليس عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه ان عبد اللحاث بن ابي بلتعه جاء يشكوه فقال اذكر روايه مسلم wani bawa na Hatib ibn Abi Balta'a yazo yana yin korafi akan mai gidansa ya faqala ya rasulullah la yadkhulanna hatibun nara yace na ya manzon Allah wallahi mai gidana Hatib mugu ne sai ya shiga wuta faqala sai annabi yace kazabta ƙarya kake yi kai kuskure la yadkhulha ba zai shiga wuta ba innahu shahida badaran wal hudaybiya yaje badar yaje hudaybiya wannan ya cikin sahih muslim Imam Zahabi ya cigaba da cewa wa qala ya ibnu sa'id al-ansari wa mu'adh ibn rifa'ah ibn rafi' az-zurqi wa kana abuhu badriyan annahu kana yaqulu li ibnihi ma uhibbu anni shahidtu badran wa lam ashhad al-aqaba yace na fi san a ce na je badar ban ji aqaba ba na fi ganin darajar badar fiye da aqaba qala sa'ala jibril an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kayfa ahadu badrin fiikum Jibril ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace menene matsayin mutanen Badar a cikin ku kuke kallon su qala sai yace khiyaruna muna kallon su a matsayin zababbu qala sai yace wa kadhalika man shahida badaran min al malaika hum khiyarul malaika to haka suma a sama cikin malaiku wadannan da suka zo suka shaida badar suma ana ba su daraja ta musamman ana ganin darajar su wannan ya cikin Bukhari fadlu man shahida badran min al malaika yace gaba da kawo wadannan bayanai sai faɗi sunayen yake cewa zikir qaifa min ayan al badriyina ga ambaton sunayen su shi bai tsara su a mu'jam ba sai tsara su a yanayin wato darajar su yace abubakar wa umaru wa ali wa hutubisa anhuma usmanu bi marad zawjati Usmanu an bar shi a gida saboda rashin lafiyar matarsa Ruqayyah bintin Nabi sallallahu alaihi wasallam fatuwfiyat fil ashr al akhir min ramadana yawm qudum al muslimina al madinah min badr ta rasu ne a ranar da musulmai ke dawowa daga badar ranar 20 ga watan ainihin wato ramadana ko 21 domin an fara yakin ranar 17 ko to aka kuma kwana uku bayan nan kafin aka karasu gida yace wa daraba lahu nabi sallallahu alaihi wasallama bisamihi wa ajra manzo Allah ya bashi abin nan rabon sa wa min albadriyina sa'd ibn abi waqqas wa amma sa'id ibn zaid wa talha ibn ubaydillah fa kana bishan da talha dan ubaydillah da sa'id dan zaid suna kasar sham sun je kasuwanci da haka basu je badar ba fa kadima ba'da badrin wa ashama lahu man nabi sallallahu alaihi wasallama suka dawo bayan badar kuma annabi ya basu nasu rabon sai kuma az-zubair ibn al-awwam abu uwaida ibn al-jarrah abdurrahman ibn awf hamza ibn abd al-muttalib zaid ibn haritha ubaidah ibn al-harith ibn abd ibn al-muttalib wanda aka shi a wajen wa akhawahu da yan uwansa at-tufayl wal-husayn wa ibn ammihi da kazin dinsa shine misbahu bin usafa sai kuma ibn abbad ibn al-muttalib sai kuma wa arba'atuhum lam yaqib wadannan hudun duka basu bar ƴaƴa a baya wadanda zasu gaje su sai Mus'ab ibn Umair al-Abdari sai Miqdad ibn al-Aswad sai Abdullah ibn Mas'ud Suhaib ibn Sinan Abu Salamah ibn Abd al-Asad Ammar ibn Yasir Zaid ibn al-Khattab wa akhuhu Umar Zaid yayan Umar da kuma dan uwansa Umar dan Khattab wadannan duka Quraishawa ne a cikin muhajirai sai kuma wa min a'yan al-Ansari daga cikin ansarawa min al-ausi cikin ausawa sa'ad ibn mu'ad shugaban su dinnan wa min bani abd al-ashhal abbad ibn bishr da muhammad ibn maslama da abul haitham ibn tayyihan wa min bani rufar daga cikin su kuma akwai qatada ibn nu'man wa min bani amr ibn auf akwai mubashir ibn abd al-mundhir wa akhuhu da dai uwan sharifa'a ibn abd al-mundhir wa lam yahdurha akhuhuma abu lubaba Abu Lubaba bai je ba li annabi sallallahu alaihi wasallam raddahu manzo Allah ya mai da shi yace fasta'amalahu alal madina ya bashi active yaje ya tsaya mishi a madina wa daraba lahu bisamihi wa ajri yaka bashi raban sa da ladan sa umin bani najjari daga cikin najjarawa Abu Ayyuba Khalid ibn Zaid da Auf da Muawwad da Muadh ibn al-Harith ibn Rifa'ata ibn Suwad ibn Malik ibn Hun ibn Auf wadannan dukkanin su ƴaƴan gida ɗaya ne da Auf da Muawwad da Muadh ƴaƴan Harith da sai kuma sune ake ce musu wabun banu afra sune ayan afra wadin sai kuma ubay ibn ka'ab babban alaramman nan da abu talha zaid ibn sahl abin nan stepfather dan anas kenan sai kuma bilal maula abi bakr sai bilal dan bararran bawan sayyidina abubakar sai kuma ubarat ibn samit da muad ibn jabal al-khazraj shugaban malamai din da asim ibn thabit ibn abil aqlah da ikban ibn malik al-khazraj da ukasha ibn muhsan ko muhsan ka'ab ibn amr abu al-yusri as-salami da muad ibn amr al-khazraj ibn al-jamuh sai da biye ce hasharna allah fi zumrati ya allah ka tashe mu a cikin tawaga wadannan mutane waqad zakarna man istashhida yawma id mun kuma ambaci wanda suka yi shahada a baya to kaji wadannan su ne register nan musulmai da suka je bada wanda suke da wannan halala din idan kai dalibi ne ko mai kwakwalwa babban cike sai ka je ka bisiru alamin nubala ko littafin al-isaba na ibnu hajarin ka dinga bin sa daya bayan daya kana sanin tarihin su dalla dalla dan muka bude wannan yanzu kuma zai zama wani sabon babi ne da wani idan ana ambatan su ba kai kana jin sunayen ne haka suna wucewa kamar wata register wata makarantar secondary ba ko mun gane idan ma kowa ka san shi sani dalla dalla Allah ya taimake mu to su waye kafiran da suka je Badar kuma wanda su ne aka yi wannan yakin da su zahabi su ma bai kyale su ba yace wa qutila minal mushrikina ga arnan da aka kashe a ranan Hamdala ibn Abi Sufyan ibn Harb Ubayd bin Sa'id ibn al-As wa akhuhu al-As ibn Sa'id kenan wa Utba wa Shayba ibn Rabi'a wa walad Utba al-Walid kuma Walid dan Utba da Uqbah ibn Abi Mu'ayyin qutila sabra mun ji magana akan shi wal Harith ibn Amir an-Nawfali wa ibn annahi da dan babban sa Tu'aima ibn Adiy da kuma Zam'a ibn al-Aswad da ɗansa al-Harith da ɗan uwansa Aqil ibn al-Aswad da Abu al-Bakhtari ibn Hisham ibn al-Harith ibn Asad wanda asalin sunan shi al-As ana ce mishi Abu al-Bakhtari da kuma Nawfal ibn Khuwaylid ɗan uwan Khadijah bintu Khuwaylid da kuma An-Nadr ibn al-Harith wanda shi ma aka ce qutila sabran ba'da yawmayn da kuma Umayr ibn Usman at-Taymi ammu Talha ibn Ubaydillah dan uwan uban sa ne da Abu Jahal babban kafirin komanda na kafirai wa akhuhu da dan uwansa Al-As ibn Hisham da Mas'ud ibn Abi Umayyah al-Makhzumi dan uwan Ummu Salama matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Abu Qais dan uwan Khalid ibn al-Walid Abu Qais ibn al-Walid da As-Sa'id ibn Abi Sa'id al-Makhzumi yace kila lam yuqtal wasu sun ce ba a kashe shi ba bal aslama ba da zalika sun ce ya musulunta wakila da kuma wal qais ibn al faqih ibn al mugira da munabbi da nubay ibn al hajjaj ibn amir al sahmi da kuma ya'en munabbi din su ne al harith da al as da umayya ibn khalaf al jumahi shi ma rukuni ne cikin kafirci wannan wa ibnuhu ali da dan sa din nan ali وذكر ابن اسحاق وغيره سائر المقتولين ابن اسحاق اجكن سيراسا يا انبت سوران ودان دا كشه وكذا سم الذين اسروا يا فدي سونن ودان دا اكا كامي سو زابي يچه ترتهم خوفا من التطويل نابس دن سوران كد التابن ني يغرما كان التابن مجلدي 50 وي كاي يغرما تو مي اكي مي كوما زا اي كينن كو an ce wai da an ce da tsuya sunan ka yace wanne kuma yo wani magana girma kuma wai kai ya tsau littafin Allah ya gafarta wa zabi zama kun ji waɗannan sune register da Imamu Zahabi ya ambata da sunayen waɗannan da suka ainihin wato je yakin Badar daga cikin musulmai da wanda aka kashe waɗannan sune waɗanda Annabi ya magana da su ɗannan da muka ji kafaran nan waɗanda suka mutu kaji ƴan uwan wasu sahabbai ne na jini akwai ma sirkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin su akwai dangin sa na jini amma saboda mai saboda bambancin addini da ya shiga tsakani kuma akon da aka kame din ma za mu zo mai magana su ma akan su waɗanda aka kame insha Allah sannan za mu jinkirta wani zance akan falalar shahidi sai mun je yakin Uhud domin ta nan ne kuma aka samu madudin yawan shahidai a cikin musulmai Allah ya kara musu yarda gaba ta gaba ko dake lokaci gashi yayi saboda yanayin dare dake faruwa da wurwuri ina ganin bari mu dakata abu na gaba da ya kamata mu ƙara da mun zo darasi na gaba shine batu akan fa'idojin wasu daga cikin fawaid na yakin badar fa'idoji na fiqhu da malamai suka fitar da bayani akan wasu maganganu waɗanda ba su inganta ba da mun ta ishara zuwa ga wasu su za mu danyi summary akan su da kuma labarin abin da ya biyo baya na ci gaban da musulmai suka samu daukaka sakamakon wannan yanayi da kuma kaskancin da kafirai suka samu da irin yadda suka dinga kuka da abin nan in ka je karanta littafin al-Imam Abubakar al-Bayhaqi da la'ilun nubuwa da ya rawaito wannan labaran kafin shi su Ibn Ishaq dinnan sun rawaito a cikin sira da Maghazi da kuma malam Muhammad ibn Sa'd al-Basri dukkanin sun rawaito wannan maganganu zaka same su tafsilan a cikin littafin su wannan duka isharori ne ake yi kamar da Zahabi yace kada zancen yayi tsawo da yawa da zamu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba a mako mai zuwa insha Allah muna nan halin dai da lafiya za mu ci gaba da ƙarishin waɗannan ƴan bayanai sama-sama kafin mu koma cikin asalin littafin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.